A ƙauyen Kulele na yankin Difane, shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin kaddamar da ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zai haɗa rijiyoyin man Agadem da tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar Benin. Aƙalla miliyar ko biliyan 2,400 na sefa ne ake saran kashewa kafin a kammala wannan aiki, abinda zai bada damar bunƙasa tattalin arzikin Niger. Inji ministan man fetur Fumakwai Gado.
Nous allons passer d'une production de 20,000 barils jour à une production de 100,000 barils jour.
Yace daga ganga 20,000 da muke fitarwa a kowace rana a can baya, zamu lullunka zuwa ganga 100,000 a kowace rana. Tun dai 'yan Niger suka fara nuna farin ciki akan wannan yunkuri na haɗin gwiwar China da Niger. Malam Chiroma Aisami Usa ne a kungiyar fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanan karkashin kasa, wato Rotab.
Tunda kasan mu ta fara hako man fetur, ba mu kai danyen mai muna saidawa. Hakowa ne ake yi a tace shi sannan a saida. To yanzu tare da wannan gabututu za mu rinka mu kan kanmu mu kai danyen mai cikin kasa kasuwa ta duniya mu saida ke. Abu ne wanda an kula ƙasa da talakawa suna iya cin amfani shi sosai.
A watan Nuwambar 2021 ne ake sa ran kammala wannan aiki da zai samar da aikin yi ga mutane aƙalla 5,000. Sai dai Sidik Ali na ƙungiyar Mitrad na cewa akwai buƙatar taka tsantsan.
Duk inda akwai mai fetur, akwai cin hanci da kuma akwai bala'i. To bala'i har yanzu dai Allah ya kare mu. Tunda duk abin da ake yi kana gani kasar lakcha da sauransu bai shahu wancan wajen mai fetur ba. To yanzu ka gani cin hancin nan yanzu ta fara zuwa. In kuna tunanin shekarun jiya ya kai maka kaman sati biyu, sabon gwamnati da aka sa difa ya yi wasika zuwa ga ministan na petrol, ya ce ya aka yi a kasan difa ana fidda mai, ana tono mai, amma wayannan kamfanoni wanda suna tono mai depuis 2015 yau shekara hudu sun kaura daga difa sun koma can zendar. Ko motar su guda ba a gane a can abin da aka san difa. Daga can zendar suna recruiting mutane, wayannan da mutane recruiting kuma ba san ko yaya ne ake recruiting ba.
Za dai a soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu mai tsawon kilomita 1,982 a wani lokacin da rahotanni ke cewa danyen mai ya malala a ƙas a sakamakon fashewar bututun da ke haɗa rijiyoyin Agadem da matatar Soraz a makon jiya. Saboda haka Ilyas Abubakar Shata na ƙungiyar Rotab ke nuna damuwa akan barazanar da muhalli ka iya fuskanta.
Sai irin banne da wannan bututu yake yi dabar ga rayuwar dan adam, ga rayuwar dabbobi, ga kasar da muke noma da ita, ga itacen da muke amfani da su ne yau da kullum. Da ya kamata a bi ka'idodin dokokin tsaftace muhallin mu.
A shekarar 2009 ne gwamnatin jamhuriya ta biyar a ƙarƙashin shugabancin Tanja Muhammadu ta cimma yarjejeniya da kamfanin CNPC na kasar China, wacce a ƙarƙashin ta aka fara haƙo man fetur a rijiyoyin man Agadem tare da gina matatar Soraz a Zender, kafin daga bisani a fara sayar da shi a kasuwannin ƙasar a shekarar 2012. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.